أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب الأنام بايعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dafoko godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda yake kaddara komai cikin kaddara wasa ne ya bamu ikon haduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi cikin wannan littafi mai albarka na adda'u wad-dawa'u littafin babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah darasin mu da ya gabata mun tsaya alƙashin fasalin da malami ya mushtake al-fawqu bayna husni zanni wal-ghurur bambanci tsakanin kyakkyawan zato da kuma rudi malam yayi bayani menene ake nihi da kyakkyawan zato sannan kuma wa menene ake nihi da rudi shi in kaji ana magana akan kyakkyawan zato to ana yin kyakkyawan zato ne bayan an yi aiki bayan an bi umarnin Allah bayan an guje ma abin da Allah ya hana to lokacin nan ne sai a yi kyakkyawan zato amma in aka saba ma Allah aka yi watsi da dokokin shi kuma aka ce ayana kyakkyawan zato ga Allah ya saba yayi kyakkyawa yayi me ake cewa yayi sakamako mai kyau ya gafarta yayi rahama ya sa aljanna ko yayi wannan to wannan rudi sunan shi a fasalin da zamu tashi mala yake cewa alfaslu faslun alraja'u wal amali malan yace wannan fasali ne zai yi bayani a sakan bambanci da alraja'u da al amali alraja'u qauna ko fata wal amani kuma rudi to menene bambancin guda biyu akwai guri afun ba rudi ba guri wal amani guri akwai kauna akwai kuma guri malam yake cewa wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man raja shay'an iltazama raja'uhu thalathata umur malam yake cewa yana daga cikin abin da ya kamata a sani duk wanda ya kaunaci ya samu wani abu ko yayi begen wani abu malam yace to wannan kaunar tashi za ta lazimci abubuwa guda uku malam yace ahaduha abu na huku mahabbata ma yujuhu yaso abin da yake kauna wannan dole ne duk wanda yake kaunar wani abu to yana son wannan abin mutum yana so ya samu kuɗi to yana son kuɗin yana kaunar yayi kuɗi to yana son wannan kuɗin yana kaunar yayi aure to yana son wannan auren duk abin da mutum yana begen shi yana kaunar shi to yana son wannan abin dole ne malam yace athani nabiyyu kuma khawfuhu min fawatihi jin tsoron wannan abin ya kurce mishi dole ne shi ma wannan rajakin nashi ya kumshi wannan abin na huku mutum yana son abu kuma dole ne yana jin tsoron wannan abin ya kuce mishi shi yasa zaga mutum dan adam da Allah ya halitte shi da sifa irin ta kwaburo duk dukiyar da Allah ya mishi amma kuma yana tsoron talauci yana tsoron ka awaye gari wannan kudin da yake da ya kare yana kaunar arziki yana kaune sama amma kuma yana jin tsoron wannan kudin awaye gari babu shi malam yace abu na uku kuma sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan sannan kuma dole ne mutum kaga yayi aiki aikin mutum ko gaugawan mutum wajen ya sadar da wannan abin gurgunan ikon shi gurgunan yanda hali ya bada dole ne yayi abin da zai sa ya samu wannan abin yana kaunar wannan abin ina kaunar in samu kuɗi to dole ne ka ganni ina maida hankali abin da ya shafi kasuwanci harkar business harkar aikace-aikace ni ne can duk inda aka ce kuɗi to sai ka same ni to kaga wannan dole ne mutum kaga yana wannan wanda yake neman ilimi to dole shi ma ka ganshi gobe wancan majalisin jibo wancan majalisin gata a wajen wancan mai littafin ka yana da alaka da masu yin littafai yana da alaka da malamai daga kan faɗi wani malami ya ce ai na san shi in wani marubuci ne ya ce ai na karanta littafin shi ko na sai littafin shi to haka abin yake Ibn al-Qayyim anan yana so ya nuna maka cewa tun anan duk in ka ga raja'in da ya fita daga cikin wannan raja'in da bai kuma shi wannan abubuwan guda uku ba to ba raja'u sunan shi ba in dai raja'u ne kana kaunan kana fatar ka samu wannan wannan fatan naka dole ne kuma abubuwa guda uku dole ne mutun ya so wannan abin dole ne mutun ya ringa jin tsoron kubcewar wannan abin dole ne mutun ya yi aiki domin samun wannan abin malam yake cewa wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min dhalika fa huwa min babil amani malam yace amma duk in ka fatan da ɗaya daga cikin wannan abubuwan bai haɗu da shi ba malam yace to wannan yana daga cikin babi ne na guri ba wai fata sunan shi ba malam yace wa raja'u shay'un qauna ko fata wani abu ne wal amani shay'un akhar shi ma dai guri wani abu ne na daban malam yake cewa fa kullu rajin khaifun duk in kaga wanda yake fata ya samu wani abu ko mai kauna ya samu wani abu to zaka ji kuma yana jin tsoro in ma tsoron wannan abu ya kauce mishi in ma tsoron ya je ne ma bai samu ba in ma dai in ma sai ka samu shi dai yana da tsoro yana jin tsoro malam yace wasa'ir wasa'iru ani tariqi idha khafa asra'a wanda yake tafiya a hanya yake tafiya a hanya idan yayi tsoro bi yake za ga yana gaugawa idan mutum yana tahiya ko shi daya ko akan abun hawan shi yake tahiya sai ji tsoro sai ga kamar wani yana biyo shi kamar ana bin shi daga baya to za ga ya dan ƙara sauki sauki saboda kan wannan mutum yazo ya cin mushi malai yake cewa haka nan za ga yana a asra'a bakhafatul fawati yana jin tsoron yana gudu yana gaugawa tsoron ka wannan abun ya kuce mushi kan wannan abu ya kuce mushi idan wani abu ne zai je nema ko wani abu ne zai cin mushi yana jin tsoron kan wannan abun yazo ya cin mushi malai yake cewa wa fi jami'i at-tirmidhi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam malai yake cewa a cikin jami'i at-tirmidhi hadisin abi hurairah wa dalla tabbata gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yake cewa man khafa adlaja duk wanda yayi tsoro adlaja sai yayi tahiyya cikin duhu mana sai yayi huta da jijjigi sai ya huta a yayi sammako kace ya huta tun da dare mana wanda yake jin tsoron kalle zai yi tahiyya ko kan mota ta bar shi ko kai ya kasa kaiwa a lokaci sai ga ya huta tun da wuri sai manzo Allah yake cewa wa man adlaja balagal manzil wanda kuma yayi hutar dare to za ga ya kai inda yake so ya kai gidan ya sabka a gidan sai manzo Allah yake cewa ala inna sil'ata Allahi ghaliya ku saurara lalle hajal Allah tsada gare ta ala inna sil'ata Allahi aljanna ku saurara hajal Allah ita ce aljanna wannan hadisin yana nuna maka cewa hadisi ne Imam Tirmidhi ya rawato shi Imam Hakim ya kawo shi a cikin Mustadrak nashi duk da hadisi ne wanda yake da manganu malamai sun yi manganu akan shi amma dai hadisi ne wanda yana ya inganta koda a ce bai inganta wannan ta hawo wannan ta hanyar sanadin wannan ba akwai hadisai da suke goya mushi baya kuma koda a ce hadisin bai inganta mutum ma'anar shi ta inganta a wannan hadisin kawai manzo Allah yana fadin cewa sallallahu alaihi wasallama duk wanda yayi tsoro mana wanda a ɗabi'a ta mutane ma an ka dauka yau wanda kaga yana so yayi wani abu to kuma yana so wannan abun da wuri idan abun gobe ne za a yi shi kuma gobe yake ga in ya huta lokacin da zai je ba ya ishe shi ba za ka ga mutum ya huta ko tahiyyar dare za ka yi wanda suke yawan wanda suke yawan bulago za ka yi suna yaba tahiyyar dare saboda tahiyyar dare galibi za ka tana da albarka to shine duk wanda yaji tsoro kan wani abu ya kumce mishi da yake nema za ka ga to ya huta tun da dare ya je samu wannan abu sai manzo Allah ya ce wanda ko ya huta da dare to zai riski wannan abu sai manzo Allah wannan misali ne yake badawa wanda yake kaunal ya samu wani abu na sakamako a wajen Allah subhanahu wataala to zai shirya ne tun da wuri ba sai lokaci ya kore ba wanda kuma ya shirya tun da wuri to zai kai inda ake so sai manzo Allah ya ce to ku saurara ita hajar ta Allah ma abinda kuke so ku saya a wajen Allah tsada gare shi hajar ta Allah ita ce aljanna kaga mutum tunda aljanna ce yake nema kuma aljanna tana tsada to dole ne ya fara aikin aljanna tunda wuri tun kafin waje ya koye mishi mana wanda yake kaunai ya samu aljanna to dole ne ka same shi yana kaunar wanda yana son wannan aljannan, yana tsoron kada je wannan aljannan ta kauce mishi, sannan kuma yana aiki wanda zai kai shi zuwa shiga wannan aljannan, ko da abun duniya ne kuma yake so haka ne. Malaki tauhu subhanahu wa ta'ala kama ja'ala raja'a li ahli al-a'mali as-saliha fa kadhalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mali as-salihati wa 'ulima anna raja'a wal-khawfa an-nafi'a maqtarana bihi al-'amalu. Malaki cewa wa huwa subhanahu, shi Allah subhanahu wa ta'ala kama ja'ala raja'a, kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kyakkyawan fata, ya sanya kauna li ahli al-a'mali as-saliha, ga wanda suka yi aiki na ƙwarai, wanda suka yi aiki na ƙwarai sai Allah ya sanya musu aikin da suka yi suna kuma kyakkyawan fatan su samu sakamako a wajen Allah. Sai Allah ya ce ya malaki cewa afun malaki ta, to kamar yanda Allah ya sanya a ƙauna ga wanda suka yi aiki na ƙwarai, to haka nan Allah ya sanya tsoro ga wanda kuma suka yi aiki na ƙwarai. Mutum ya yi aiki na ƙwarai kuma yana jin tsoron ka aje a ki amsa. Fa'uli wa mala yace a haka sai aka san cewa ashe ar-raja'u da ar-raja' da al-khawfu an-nafi' maqtarana bihi al-amali, shine wanda kawai aiki ya hadu da su. In ka ji tsoro, mutum yana jin tsoron wani abu, to tsoron mai amfani shine tsoron da aiki ya same shi. Kana jin tsoron kan wani abu ya same ka, to kai aikin da zaka ko kauce ma wannan abu. Kana jin tsoron kan wani abu ya kaisa ya kubce maka, to kai aikin da zai hana wannan abu ya kubce maka. Kana kaunar ka samu wani abu, to kai aikin da zai sa ka samu wannan abu. Malam da yace Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aiki, ya sanya a kauna ga wanda suke aiki na gari. Aya ta bayar da ta wuce da muka karanta, innal ladina amanu, cikin suratul baqara, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Kaga Allah ya ce wanda suka yi imani, suka yi hijira, suka yi jihadi dan Allah, sai Allah yake cewa wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi, ya ce Allah yake cewa ulaika yarjuna rahmatullah, wa'annan sune suke kaunan rahmal Allah, suke kaunan aljannal Allah. Me yasa suke kaunan rahmal Allah? Saboda sun yi aiki ne, saboda sun yi abin da suke ganin, sun yi abin da suke ganin da wannan abu za su iya samu. Ke sa kamar a yanda baya muka ce, shi ko a hankalce wanda yi abin kirki shi ne yake tsammani zai samu abin kirki, wanda bai abin kirki ba dama shi ma yasa abin da zai yi ba. Yanzu misali, kana da mai gidanka, kana aiki a ƙarƙashin shi, wannan mai gidan kana mushi biyayya, kana mushi dukkan abin da yace ma ka mushi kayin yace kayi wannan abu, to shi ne za ka ringa tsammanin ƙarin albashi a wajen shi, ko ƙarin matsayi, ko kuma ya sanya ka ma'aikacin shi na dindindin ya ƙara maka matsayi, ya ki canza ka ma, in an zo an haɗa kuma ya ki gaskata wannan magana. Amma kai mai gidan da baka bin maganar shi, baka yin abin da yace, in yace a yi abu ma sai ya yi kwana biyu za a yi, to kakai tsammanin ka samu abin kyauki, kai kullum ka ringa zaman ko ta kwana tana yawa gobe a koye ka daga an samu wanda ya kai ka, to ka kuma bari Allah subhanahu wataala, Allah shi ma in ka bi shi ne ka yi ta mutu, kuma za ka yi tsammanin kyakkyawan sakamako da gojin shi. Amma in baka yi haka nan ba, ba za ka samu ba. Malaki yake cewa qala ta'ala, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labari game da bayin shi. Allah yake cewa wa'annan bayin su ne waɗanda mushrikuna suke masu tsoro, masu firgici, min khashyati rabbihim, daga tsoron ubangijinsu. Allah ce sannan su ne walladina hum yu'minuna bi ayati rabbihim, su ne wa'inda suke imani ga ayoyin ubangijinsu. Walladina hum bi rabbihim la yushrikuna, sannan su ne wanda ba sa hada bauta da ubangijinsu, ba sa hada bautan wani da ubangijinsu. Sai Allah ya ce walladina yu'tuna ma atau, ko ma atau, ko anan a wata gwaya ma atau. Allah ce su ne waɗanda suke bada abun da suka bada, ko suke aikata abun da suka aikata. Amma wa qulubuhum wajilatun, jittiyarsu tana cike da furgici, jittiyarsu tana karkarwa, annahum ila rabbihim raji'un, cewa lalle su za su koma zuwa ga ubangijinsu. Sai Allah ya ce ulaika, irin waɗannan su ne waɗanda yusari'una fil khairati, suke gaugawa wajen aikin alkhairi. Sannan wa hum laha sabiquna, sannan game da aikin alkhairi suna masu rigai. To kagan kallo wannan ayoyin, su wa'annan bayi na Allah duk abin da suka yi a wajen Allah kaga suna jin tsoron Allah suna sun yi imani da ayoyin Allah ba sa shirka sannan kuma sun ba da abin da Allah ya umarce su ko sun aikata abin da aka umarce su aikata amma tare da haka kuma suna jin tsoro ka aje a kiyamsa ka aje ko Allah bai amsa ba dama wannan sifa ce ta bayin Allah bayin Allah suna bauta ma Allah amma suna jin tsoron ko ya amsa ko bai amsa ba shi yasa zaka ji kan gaji daga cikin magabata zaka ji suna cewa babu kwantin hankali in dai ba tsallake siradi ba sai an tsallake siradi tukwana an ne mutum zai kwantar da hankali ya gane cewa eh an sha sa da hoko yanzu kuma sai an ji abin da aka gani amma in aka zo a tsallake siradi mutum akwai matsala kamar yadda mai sude yake cewa wala tafrija ghayral istiyazi to kaga wannan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su duk wannan sifar da suka dauka amma kuma tare da haka suna tsoron haduwa da Ubangiji suna kuma suna gaugawa wajen aiki alkhairi suna yi kuma busu wasa ba suna cikin abu malam yake cewa wa qad rawat tirmidhi fi jami'ihi an aisha radiyallahu anha qalat malam yake cewa imam tirmidhi a cikin littafin shi al-jami'u ya rawaito daga aisha yarda Allah tabbata a gare ta take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an hadhihi al-aya Aisha take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan ayat me take nufi fa qultu sai na ce ma manzon Allah ayyisa Aisha ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yaznun wa yasrukun shin ko su ne waɗanda suke shan giya suna zina suna sata tunda in dai ba wanda suke shan giya ba a ce sun yi imani da Allah sun ƙi yin shirka sun ƙi yin abin da ya kamata kuma a ce suna jin tsoron haduwa da Allah to Aisha take hodi shi sabo suka yi sun sha giya ne ko sun yi sata ne ko kuma dai sun yi zina fa qala sai manzo Allah yake ce mata la yabnati siddiq la yake diya siddiq yace mata walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun su ne dai waɗannan wanda suke sallah suna azumi suna sadaka amma wai khafuna alla yataqabbala minhum amma suna jin tsoron Allah ya taqabbala minhu suna jin tsoron ka aje a ki amsa wannan aikin daga gare su sai Allah sai manzo Allah ya ce afwan sai manzo Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat wa innan kuma sune suke gaugawa wajen aikata alkhairi wannan hadisin na Abi Huraira in ka dauke shi kenan kaga manzo Allah ya kara bayyana a ba wai sabo bane suke jin tsoron haduwar su da Allah aikin na kirkin ne ma suke yi saboda busu tabbasin cewa Allah ya amsa ko bai amsa ba Allah yake cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana amsa ne kadai da wanda suka yi tsoron Allah to suna yin tsoro mun amsa ko ba amsa ba shi yasa zaka ganin daga magana da ake rawtuwa daga cikin magabata suna cewa da a ce bawa zai san Allah subhanahu wataala ya amshi sujada ɗaya da ya mushi to yahi a bashi duniya da abin da yake ciki da a ce zaka yi yakinin cewa duk wannan butun da kake ma Allah ya amsa to da hankalinka ya kwanta to amma kikkiawan zato ake kikkiawan fata ke shesa kuma ake yin aikin kuma kullum ake tsoron ka aje mutun ya sabka da kan hanya kuma kullum mutun yake kara lamba kaga wannan zai nuna maka cewa to ina wa'annan su da su suke kan hanya ma to kuma ina wanda bai kan hanya wanda shi bai ma yi abin da Allah ya ce ba kuma har lokaci shi baya tsoro kaga an hada abubuwa guda biyu kenan wannan hadisin zai nuna maka martaba ta Abu Bakar Siddiq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi as-siddiq kaga wannan martaba wace annabi ya maka shaida ya ce kai ne gaskiya ne la yabnati siddiq la yake gidan siddiqu kaga manzo Allah ya ga da cewa Abu Bakar mai gaskiya ne wannan hadisin Imam Tirmidhi ya kawo shi Ibn Majah da sauran malumai ana cewa hadisin kuma yana da ina da rauni to amma duk da raunin shi Imam Albani ya hassana shi yace hadisi ne hasan yana da hadisi wanda so goya mushi baya amma a cikin wannan isnadin akwai inqita akwai rawun da bai ji daga wajen Aisha ba to amma wannan baya cutarwa a hadisin koda a ce hadisin ma ka kaddara ma bai inganta ba to malan shi zata inganta malan shi ta inganta tunda zaka ga cewa bayin Allah kullum su ne suka yi kuma kusanci ga Allah wanda suke kusa da Allah kamar su ne suka yi matsalan ba yanzu idan ka dau rayuwar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanda su suka samu sheda daga wajen Allah wasu ma sun samu tikiti na shiga aljanna tun a duniya an rubuta su Abu Bakar yana ciki an rubuta su an ce ku ɗan aljanna ne kuma Allah baya tasa magana shi amma kuma a haka zaka gani har yanzu babu wanda ya kama kwahusa a ibada abinda suke na da busu wasa ba su ce a ni yanzu an rubuta mu an rubuta na aljanna kawai sai bacci in ina bacci maka wanda ya tasa ni a to su kuma sun mahilimka masa karai to kaga wannan zuwa na maka cewa ashe wannan hali ne na bayin Allah su sun a yanda suke bautar Allah kuma su kallo kullum sun yi kuwa kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala malaka cewa haka nan wa qad ruwi min hadis abi huraira ta haka nan an rawaito daga hadisin abi huraira aidan an rawaito irin wannan ma'ana daga hadisin abi huraira malaka cewa wallahu subhanahu wasafa ahla sa'adati bil ihsani ma'a al khawf Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta ma'abuta rabauta ya sifanta su da ihsani tare kuma da tsoron da suke akan haduwa da shi ga su sun kyautata sun yi abubuwa amma kuma suna jin tsoro mala yace wasafal ashqiya ya sifanta tababbu siyatatu bil isaati da saba mushi da suke suna munanawa ma al'amri kuma tare da su sun amince ma'ana hankalinsu ma baya tashi ga su suna cikin tashin hankali amma kuma hankalinsu ma baya tashi to kaga wannan kuma sifa ce ta fasikai sifa ce ta makirai sifa ce ta kafirai Allah ke ta wala ya amanu makarallahi illa alqaumul fasiqun ba kowa yake amince ma hukubal Allah ba sai fasikai ba ko sai fasikai sune wanda sun saba man Allah amma kuma hankalinsa bai tashi mumini da ya kamata a ce in yi wani abu hankalin shi ma ya tashi yaji kamar duniya ma za ta tashi saboda ya ji ya saba man Allah amma kuma sai ga mutum hankalin shi a kwance to wannan kuma alama ce ta mutum yana daga cikin tsiyatattun mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu malaka cewa wa man ta'ammal ahwal as-sahabati kamar yanda muka wadi kenan wanda malaka cewa wanda ya lura da halayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala yake cewa wajadahum radiyallahu anhu Allah tabbata gare su wajadahum fi gayatil amali ma'a gayatil khawfi mala yace zai same su sun kai gaya wajen aiki sannan kuma sun kai gaya wajen tsoron Allah in ka dauke sahabbai za ka ga su in wajen aiki ne ba ka kai su ba in wajen kuma tsoron Allah ne ba ka kai su ba suna jin tsoron Allah cikin da waje ga kuma aiki mala yace wa nahnu jami'an amma mu gabaki dai mu mutanen yanzu tun a zamanin shi yake wani ibn al-qayyim tun a zamanin shi bayna taqsir muna ga munan tsakanin takaitawa abinda aka ce muyi ba muyi ba mala yace kai bal wat tafriid wal amni kai mu muna ma cikin sakaki ga sakaki kuma gashi mun amince mu zama a haka mala yake cewa fa hadha as-siddiq wannan abubakar siddiq ne ka kalle shi gashi nan ya kulu yana cewa wadittu anni sha'ratun fi janbi abdul mu'min yake cewa ni na so ma a ce ni wani kwayar gashi ne a jikin wani mu'mini ina ma a ce Allah ya maida ya halice ni a matsayin gashi a jikin mu'mini domin yayi bautar Allah da ni Abu Bakar ne yake hudin wannan magana mala yace zakarahu ahmad imamu ahmad ya ambaci wannan isnadin wannan asar in a cikin zuhud nashi wa zakara annahu haka ne imamu ahmad ya ambata daga abubakar annahu kana yumsiku bi lisanihi abubakar ya zamanto yana rike harshen shi wa yaqulu sai abubakar yanga cewa awradanil mawhazal ladzi awradanil mawarid wannan shine wanda ya gangarar da ni wata magangara shine gangarar da ni zuwa halaka mana Abu Bakar shi a yanda yake da matsayi na Siddiq amma kuma ina ganin a halake yake to ina kuma ga wanda shi kuma ma gabaki ɗaya ya bar hanya shi yasa hadisin Abu Bakar hadisin afwan Hanzala da suka hadu da Abu Bakar da suka hadu yace kaifa haluka ya Hanzala yaya kake ya Hanzala sai wannan Hanzala yace yake cewa na faqa Hanzala yace ai ina Abu Bakar hali babu kyau Hanzala ya zama munafiki sai baka ce subhanallah ya zaka wadaka sai ce to Abu Bakar yanzu zamu je da mu da kai da ku mu zauna a wajen manzon Allah ya yi mana wa'azi akan wuta mu ji kaman muna kallon ka ya mana wa'azi akan aljanna muji kawo muna kallanta amma daga mun dawo gida mun shiga wasa da mata da yara mun manci abin da ya hodi mana sai Abubakar ya ce to ni ma ina cikin wannan matsalar ba kai kadai ba da haka mu je wajen manzo Allah mu gaya mishi sai ga wa suka je suka je suka je wajen manzo Allah suka hodi ai gashi sai manzo Allah ya ce to inda a ce kun zauna a yanda kuke na matsayinku kamar kuna kallon wuta in ana muku magana to da mala'iku sun gaisa da ku saboda martabarku a wajen Allah ma'ana da kun kai matsayin ma da malaku za su iya gaisawa da ku amma sabkar da kuka yi wannan baya cutarwa manzo Allah ya ce amma dai kai ya zamanto abu ne wanda zai zamanto kullum wanda zai shagaltar ku da kuma da gaban Allah abu ne na halak a zamana da iyali a yi rayuwa da su da kyautatawa amma kai ya zamanto kuma su shagalta mutum zuwa gaban Allah shine manzo Allah ya ce musu walakin sa'atan wa sa'atan wani lokaci dai wani lokaci yau ayi gobe ayi yau ayi gobe kuma a canza a kan hanyar Allah amma kan mutum kullum ya ce kawai shi a rayuwar shi kawai kullum akan ibada yake bashi lokacin kowa bashi lokacin abokan shi bashi lokacin mahaifin shi bashi lokacin ƴan uwan shi a wasu haƙƙi ne ma akan kama ka bar wani abun koda ibada ce ka kula musu da shi in muka dau hadisin wa zai iya ba misali akan haka wanda ya nuna fifikan biyayya ga wasu daga cikin halittu akan ma ibada shine hadisin Juraij ɗaya daga cikin mun karanta hadisin shi ko a cikin Riyadus Salihin mun ga yanda kissar shi hadisin Bukhari amma Nawawi ya kawo shi Juraij ya mutum ne mai ibada zahidi shi ba ma gonshi da al'amuran mutane ya ma bar gari ya koma bayan gari ya yi bukka a nan yake rayuwa bai kula ba da komai duniyar mata wata daga kanshi kawai sai ya bata ma 'yan gari kawai 'yan gari suke jin haushin shi ba ko ibe musu suka ce shi wannan mutumin mu zai nuna ya yi sanin Allah kawai haka nan kaza ya huta amma za mu yi maganin shi sai suka samu wata mace suka ce ita ce a in haka ne ku bar ni zan iya maganin shi wata mazinaciya ta je ta yi zina bayan ta yi zina ta ɗauko ɗan ta ce ai ɗan Juraij ne kawai mutane suka zo suka same shi ashe kai kake nuna ka yi mutane tsoron Allah ashe dama haka ne aka tutture shi aka kama wannan ɗakin nashi aka rushe shi to shi kuma mene ne dalilin mahaifiyarsa to kiran shi yana sallah a cikin shari'ar su ko sallah kake in dai mahaifiyarka ta zo dole ka bari mahaifiyarsa to tana kiran shi kamar mu yanzu a addinin mu in manzon Allah ya kiraye ka ko me kake dole ka yanki in Allah ya kiraye ka ya allazina amanu stajibu lillahi wa lir rasuli Abu Sa'id al-Khudri lokacin da yana sallah ko yana sallah ne ko manzo Allah ya kiraye shi bai ji ba sai ya ce ai ina sallah sai manzo Allah ya ce mishi baka ji ba Allah ya ce in manzon Allah da Allah suka kiraye ku amsa kiran shi to shi kuma a lokacin nan shi mahaifiyar shi ya kiraye shi ta zo ta ce Juraij sai ya ce Allah ga sallah ka ga ko mahaifiyar ko sai ci gaba da sallah kyale ta zo har sau uku a na uku ta ce ya Allah kai ya mutu sai ka nuna mishi huskan mazinata to shine Allah ya jarrabe shi ba zina bai amma Allah ya jarrabe shi kawai dan ya jarrabe shi da wannan bakin har yazo ya har wannan mazinaciyar ma ta ga dama cewa dan shi ne amma kuma daga ƙarshe Allah ya kubutar da shi Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi da yayi sallah ya roki Allah ya bugi cikin yaron aka yawo yi magana ya ce a shi ba dan Juraij bane dan wane ne daga nan kuma suka ƙara girmama shi suka martaba shi suka ce yanzu wannan ɗakin naka za mu maida maka shi mu gina maka shi na zinariya a sa makilim a yi wane ne ya ce a ku maida shi yanda yake to kaga waɗannan su Juraij suna cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala amma tare da cewa kuma ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan in saboda dan tuntube da suka yi to haka su ma sahabbai za su ganin cewa suna cikin bautar Allah ma amma kuma har yanzu da saura Abubakar anan shine yake cewa hazal lazi awradan mawad wannan harshen wa shine ya gangarar da ni zuwa mahallaka zuwa wajen hallakawa wa kana yabki kaseeran Abubakar ya zama to yana kuka da yawa wa yaqulu yana cewa ibuku kuma dai ku yi kuka fa in lam tabku fatabaka kai kuma dai ku yi kuka ku yi kama da masu kuka ma'ana ku ringa tuna haduwa da Allah kuna yin kuka na tsoron Allah ko baka yi kuka ka zama kaman mai kuka zuciyarka ta ma'ana koda idan ka bai yi kuka ba to zuciyarka ta yi kuka kai irin na bayin Allah Malam yake cewa wa kana idza qama ila salati, Abubakar ya zamanto idan ya tashi zai yi sallah ya buki kaseeran ko a kana ka annahu udun min khashyati Allah, kamar wani icce ne saboda tsoron Allah. Ma'ana ya tashi zai yi sallah, yana sallah kowa ya bayyai, kai ka ce ka wani icce ne aka kawo aka dasa shi yanda ko mutsi bayyai. Ma'ana ke nuna zai nuna maka cewa ashe samun nutsuwa a cikin sallah yana daga cikin tsoron Allah, khashiya. Shi sa za ga shedan ba zai taɓa barin bayi su bauta ma Allah a nutsuwa ba, in dai ba wanda ya san hakan ba. Duka mutum ya zo sallah, shedan shi kuma ya zo inda kake. Daman aka yi kiran sallah ya tsere, an tada iqama ya tsere, in an tada sallah ya dawo ya zo ya ta sama mutane wasu wasu, kaga wani yana sallah ma hankalin shi ba cikin shi ba, ya sosa can ya taɓa can ya yi kaza, sai ma aje ya je wani dama wani kuma wani kai kan wadai dan sharri bakka jin shi, wasu ka tashi sallah ka ji nan ɗinka ya maka kai nan ɗinka ka ji ya kamata ka dan gyara wannan rigar taka, ka ji kaza, ka ji wani abubuwa da yawa. To duka wannan yana cikin aikin shedan. Amma kaga su bayan Allah wanda suka sani bijircewa suke ga wannan abun. Malai yake cewa wa ata bi qa'irin faqallaba Abubakar, malai yake cewa Abubakar ya tsaya yana yin sallah kamar icce ko saboda tsoron Allah. Malai yace wani lokaci wa ata wa utiya bi qa'irin, wani lokaci an zo ma Abubakar da wani tsuntsu, faqallabahu, sai Abubakar wannan tsuntsun an kashe shi, sai Abubakar ya juye wannan tsuntsun ya kalle shi ya kalle shi ya kalle shi, sai Abubakar yake cewa ma sayyada haza min si min sayidin a ma malam Musa ma nan da kuma ya dan goge aha ma sayida min sayidin yana ranuwa ma sayida min sayidin min sayidin ma sayida min sayidin wala udiyat min shajarin ko illa bima bayyat min tasbih. Abubakar yake cewa ba a farauto wani abu na farauta ba, ba a yanke wani abu daga wata itaciya ba, to sai abin da su wannan itaciyar ko tsuntsun wannan suka tozarta na yin tasbihin Allah subhanahu wataala. Menene Abubakar yake so ya nuna maka anan? So yake nuna maka cewa ashe ko tsuntsaye, tunda Allah subhanahu wataala ya kallafa musu tasbihi, suna yin tasbihi. Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, babu wani abu face yana yin tasbihi ga Allah. Sai Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahum, sai dai ku ba ku fahimta tasbihin nan. Shi yasa manzo Allah yake cewa kwado wannan kukun da yake tasbihi ne yake ma Allah, tasbihi ne yake yi ma Allah subhanahu wataala. To kenan nan kaga Abubakar yana cewa ashe wannan tsuntsayen su ma kawai yana daga cikin tsuntsun da bai yi tasbihi ga Allah, yana daga cikin tsuntsun da bai tasbihi da Allah. Shi yasa shi ma ya tsada wannan ibtila'in, inda a ce yana tasbihi ga Allah da ya tsira. Shi yasa ake cewa ko ka ga mutum irin dabbobin da ake kashe an ta farauta ko na bala'i yake samu su, to irin dabbobin da wusa tasbihi ne ga Allah, to wannan adabba ma bari a mutum. Shi yasa malamai suke bada wata kissa wanda babu tabbas ingancinta, bata ma inganta ba, shine akan ragon da aka yanka lokacin da Annabi Ibrahim alayhis salam zai yanka dan shi. Allah yayi umarni aka abun yanka ko aka abun yanka, wa fadainahu bi zibhin azim, lokacin da za a yanka Annabi Isma'il ai an ka abun yanka daga aljanna. Allah ya ce Qur'ani da ya ce wa fadainahu bi zibhin, wani abun yanka mai girma. Amma malaman tafsiri suna cewa rago kaza kaza, to wasu suke cewa akwai raguna guda biyu a cikin aljanna. Dai yana yin tasbihi, yana roƙon Allah kullum, Allah bani kyakkyawan makoma. Dai kuma yana cewa kai ku da muke cikin aljanna wata kyakkyawan makoma muke nema, shi dai wannan gurin kullum ya rayu, shi ko wannan bai yayi. Sai aka samu wannan hadisin da Annabi bai saka ce to ba dauko wancan wanda yake tasbihi, aka ta shi aka dauko, amma nan ne kisa bata inganta mata da asali. To amma kaga ko da dai a ce kamar dai a nuna cewa eh ka ko dabba haga dabbar da imtila'i ya same ta, to dabba ce wanda mata wata sibi, kuma wannan ba dabba ba, a mutane ma an ka dauka. Hatta a mutane Allah ya gaya mana duk wani abu da zai samu mutum na musiba ko wani wannan, to yana daga cikin laifi, dalilin sako ne, dalilin sa'a ma Allah subhanahu wataala. Allah yake fadi a zahara al-fasadu fil barri wal bahri, sai Allah ce mine bima kasabat aidin nasi banna ta bayyana a hili da sarri sai Allah ya ce dalilin abin da hannun mutane suka aikata sannan kuma Allah ya ce ma asabaka min hasanatin Allah ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika to kaga wannan Abubakar shine shi ma yake nunawa malai yake cewa falam mahnama lokacin da Abubakar ya zo i'tibari ko shine gargara ya zo fitan rai lokacin da Abubakar ya zo fitan rai kala li Aisha sai Abubakar ya ce ma Aisha ya ce mata ya buniyati ya ke iyata inni asautu min malil muslimina hadhihi al-ibaa ni na samu daga cikin dukiyar musulmi na samu wannan rigar da nake sawa wa hazal jallab da kuma wannan da yake cewa wannan farmal in kamal rigar liman mai wannan misalla kamar aljabba kamar aljabba to da wannan aljabba da nake yawa yake cewa wa hazal abdu da kuma wannan bawa yake dan haka fa asri'i bihi ila bin khattab dan haka ki gaugawa ki kai ma Umar wannan abin tunda shine yace zai zama khalifa to wannan wa ka kalla Abubakar ne ya zo barin duniya a matsayin shi na khalifa na musulunci abun da ya rage na musulmi a wajen shi ne guda uku riga ta ciki farmala riga ciki da kuma riga ai sama jallabiya ko riga ta yahawa da kuma bawa awwal guda uku amma baya so ya bar duniya wannan abun ya tai da su kaga wannan zuwan maka she ashe cewa in mutun ya zo an ba shi wani matsayi a gwamnati zai bar wannan matsayin ya maida kayan gwamnati abu ne wanda yake da asali a wajen magabata haka ce sunan magabata dama su ba sa amfani da kayan al'umma yace ki gaugawa ki maida ma Umar to dan Allah wai yanzu wannan mutumin hankali ma ya dauka a ce kuma shine wai tun ya gada yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam itin ya gare Fadima ya hana mata gado ya cinye ya da duke shi yayi kaza ya bata kashi har sai da ta yi rishin lahiya wane ne to wai mutumin da yake tsoron a ce abu ma ba wai rashin ma abun da suka yi tarayya da shi kuma in ya ga dama khalifa ne ma to ka gani wannan zai nuna maka ga matsayin wayannan bayin Allah matsayin sahabban manzon Allah ga su yanda Allah ya ba su daraja sun haye amma ko musu sakaki wajen bin Allah ko wajen ba sa wasa kuma da sabon Allah malai yake cewa makala haka nan Abubakar yake cewa wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi shajara tu'kal wa tu'dat yace kai Abubakar yace ni na so ma a ce da ma a ce ni ne wannan itaciyal a ringa cirarta sannan kuma ana cin ta ma'ana kamar yana ganin shi a matsayin shi yana ganin cewa ya taga wani zinihi da yana ma tsoron haduwa da Allah ina ma a ce ya zama itaciya kawai shikenan wa qala qatada yake cewa balagani ya isa mun daga Abubakar anna Abubakar qala Abubakar yake cewa wadittu anni khadaratan ko anni khadaratun ta'kulu ad-dawab yake cewa kai ni na mai na so ina ma a ce ni wata itaciya ce ko ka ce ni wani abun marmari ne ko wata ciyawa ce wanda dabbobi za su ci ne dabbobi su ringa ci na wannan kuma duka da yake hadi ba wai me ake cewa ba wai ababu baya ganin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mishi bane a wannan ababi ne na tsoron Allah ababi ne kawai na ganin shi ya tara ku kalla mu gani ko da annabawan Allah annabawa ul azmi ko kace duka annabawa ranar tashin alkiyama in za a je a yi ceto wajen Allah me suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko me suke cewa bayin Allah duk in aka zo wajen annabi a je a yi ceto a wajen Allah Allah subhanahu wataala yayi hushi mutane suna cikin matsala ga rana ga ishiguwa ga menene a ce a je a roki Allah a yi hisabi a lokacin nan ba wanda zai iya zuwa kowa in aka zo sai a ce a ni dai laifi kaza laifi ɗe ne fa amma wannan laifi yake kallon kanshi da shi annabi Nuhu yace ai na yi addu'a na yi kaza annabi Musa yace ai na kashe mutum annabi Ibrahim yace ai na ce kaza na yi kaza sai an zo wajen manzon Allah shi kadai sallallahu alaihi wasallam to kalla ga annaban Allah wallahi inda suka yi wanda ma su suna ganin laifi ne alhali ba laifi bane amma suna ganin kasijewa Allah ya tambaye su ya ce kai kai kaza kai kaza, to kaga bare ina kuma wa'inda su kuma dama suke cikin yanayi na wannan. Kenan dai wannan zai nuna maka kaga abinda yake nuna maka bambanci tsakanin al-raja da yadda bai zo shi ba akan wannan, amma kaga wannan raja ne sahabbai suke yi, sun bi Allah, sun yi aiki amma kuma suna tsoro, suna tsoron haduwa ga Allah subhanahu wataala, amma kuma hallo suna kaunar su samu rahama daga Allah subhanahu wataala. Insha Allah ta'ala anan za mu tsaya akan Abu Bakar a darasi na gaba, za mu ci gaba insha Allah. Muna fata abinda muka fi dai Allah ba mulada wannan duk kuskure Allah subhanahu wataala ga fa'ida. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'limi ne ko?